kira wasannin league da ake buga ne shekara 2017 zuwa 2018 musamman a Najeriya Turai yanda wasu kasashen yanzu haka suke mako na biyar wasu ko suna mako ta hudu a ranar Juma'a da ta gabata a kasar Ingila bangaren Premier League na shekara 2017 din zuwa 2018 an buga wasa daya tilo a mako na biyar ga kuma sakamakon wasan yadda ta kaya kungiyar kwallon kafa ta AFC Bournemouth ta doke kungiyar kwallon kafa ta Brighton Hove da kwallo 2-1 a ranar Asabar ko 16 ga watan Satumba na shekara 2017 Watford ne ta sha kashi a hannun Manchester City ne ta bi ta har gida ta lallaza ta da kwallo 6 da nema Newcastle United ta doke Stoke City da kwallo 2-1 sai Huddersfield Town ta tashi 1-1 tsakanin ta Leicester City West Bromwich ko sun tashi babu ci tsakanin su da West Ham ita ma Tottenham sun suhunta 0-0 tsakanin su da Swansea City sai Crystal Palace ta sha kashi a hannun Southampton da kwallo 1 mai ban haushi Liverpool a gida sun tashi kunnen doki 1-1 tsakanin su da Volley a jiya Lahadi kungiyar kwallon kafa ta Chelsea sun sulhunta babu ci tsakanin su da kungiyar kwallon kafa ta Arsenal Manchester United kuwa ta doke Everton ne da kwallo 4 da nema inda a yanzu haka a saman tebur tsakanin Manchester United da Manchester City ake ga giwa ga zaki inda ita kungiyar kwallon kafa ta Manchester United da Manchester City duka su suke da maki 13 a wasanni biyar kuma suna da kwallaye 16 da suka jefa kuma kowace su an jefa mata kwallo 2 a ragarta ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta Chelsea tana mataki na biyu ne da maki 10 sai Crystal Palace take kasan teburin a mataki na 20 ba tare da maki ba idan muka leka kasan Spain kuwa bangaren La Liga na shekara 2017 zuwa 2018 abin da yake fakana shi a ranar ta Juma'a 15 ga watan Satumba na shekara 2017 an ci gaba da bugawa a gasar ta La Liga mako na hudu inda kungiyar kwallon kafa ta Eibar ta doke lagarin da kwallo 1 mai ban haushi yayin da ranar Asabar kuwa Levante suka tashi 1-1 tsakanin su da Valencia sai Getafe ta sha kashi a hannun Barcelona da kwallo 2 da nema Real Betis ko ta doke di Portugal a karo ne da kwallo 2-1 Atletico Madrid ta samu nasara kan Malaga da kwallo 1 mai ban haushi a jiya Lahadi kuwa kungiyar kwallon kafa ta Alaves ne ta sha kashi a hannun Villarreal da kwallo 3 da nema Girona kuwa ta sha kashi ne a hannun Sevilla da kwallo 1 da nema yayin da Las Palmas ta doke Atletico Bilbao da kwallo 1 mai ban haushi Real Madrid ta tattake zuwa gidan Real Sociedad inda ta lallasa Real Sociedad da kwallo 3 da nema a yau kuma akwai wasa ɗaya da ya rage tsana bangaren La Liga mako na hudu inda a yau ɗin kungiyar kwallon kafa ta Espanyol za ta karɓi bakuncin Celta Vigo da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya Nijar kamar da kasar Chad Barcelona da take jiran ragaman da maki 12 a mataki na ɗaya a mako na hudu sai kungiyar kwallon kafa ta Sevilla take mataki na biyu da maki 10 Real Sociedad da rashin nasarar da ta samu da wasan ta da Real Madrid a gidanta tana saman kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din inda take mataki na uku da maki 9 ita kuwa Real Madrid tana mataki na hudu da maki 8 Di Portugal a kuma tana mataki na 17 ne a kasar tebur da maki 1 sai Espanyol take mataki na 18 a maki 1 inda yau take da wasa wanda hakan zai ba ta nasara in ta samu nasara ta hauro cikin tsakiyar tebur kungiyar kwallon kafa ta Malaga tana mataki na 19 ne ba tare da maki ba ita ma Alaves tana mataki na 20 ba tare da maki ko ɗaya ba idan muka sake dawowa kasar Ingila wato wata karamar kotu a kasar Ingila ta yanke wa tsohon captain din tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar Ingila wanda yanzu haka yake taka leda a kungiyar kwallon kafa ta Everton Wayne Rooney na shekara 30 hukunci kan abun da ya aikata ake tuhumar sa a lokacin da tuki cikin maye wanda ya wuce ka'ida don haka kotun ta yanke wa dan wasan dakatarwa da tuki a kasar Ingila har na tsawon shekaru 2 ta kuma ci tarar sa kan 170 bayan hukuncin kotun dan wasan Rooney ya nuna nadamar sa kan abin da ya aikata ya kuma yi na'am da hukuncin da kotun ta yi masa daga karshe kin ya nemi yan uwansa da shugabannin kungiyar kwallon kafa ta Everton da kuma magoya bayansa da su yi hakuri da wannan abin da ya aikata ya tabbatar da cewa yin hakan ya bata musu rai iya abin da ya sauka kenan a cikin labarin wasannin namu na yau daga dandalin biyoyi huta lafiya